thinking about you, I'm thinking about you, Jesus. I'm thinking about you, I'm thinking about you, hey, hey, hey. You are the awesome God, you are the mighty God. Kai kadai ka isa yabo. Kai ne mai ceto na, kai ne mai kaunata, kai ne mai ceto na. Hey, kai ne mai ceto na, kai ne mai kaunata. Zan yabe ka, oh, 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 hey, hey. Yes, ne. God we serve, what a mighty God we serve. Heaven and earth adore him, angels bound before him. What a mighty God we serve. Kai ne mai ceto na, kai ne mai kaunata, kai ne mai ceto na. Kai ne mai ceto na, kai ne mai kaunata. Zan yabe ka, oh, 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 eh, eh. Yesu ne.